kuma ba mata da ke ga sallan liga na kasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 amma kore ta uku ya kungiyar kwallon kafa ta Eva ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Giro da kwallo hudu da daya sai alagar ta doke malagar kwallo daya ne ba kawai a yau kuma za ke tare ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao duka a gasar ta La Liga da misalin karfe 7 da rabi da yammaci a gogon Najeriya da misalin karfe 9 da rabi na dare kuwa a gogon Najeriya kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne za ta kawo hukuncin Atletico Madrid idan muka leda kasar Ingila kuwa bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 da takwas inda ake wasa a mako na 19 a yau za a fama ta babban wasa inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da suka kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Najeriya da jiyar kawo da kasar Chad a labarin club da club kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta Ajax ta sallan ne kocin ta mai suna Marcel Kaiser tare da mataimakinsa Dennis Bergkamp bayan sun kafa ta kuwa abin girki a wani gasa da ake a kan kasar Poland da Kaiser wanda ya bai gurbin Peter Bosz wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a farkon kakan wasan bana sun sallame shi ne domin ya gaba ta kuka wani abin girki a kungiyar ta Ajax shi kuwa dan wasan tsakiyar dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya samu halartar fafatawa a gasar atisaye ba tare da tawagarsa sai dai ya sai atisayen sa ne a gefe sakamakon dan wasan ya samu rauni a wasan da suka yi a World Club Cup na wanda suka yi da Grêmio na kasar Brazil sai dai dan wasan ba tunanin cewa ba zai buga babban wasan da kungiyar za ta yi da Barcelona a gobe a safar ba mai taken El Clasico a bangaren jere sarauni wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kammala sayan dan wasan Hoffenheim mai suna Sandro Wagner a tsawon shekaru 2 da rabi a kungiya akan kudi Euro miliyan 13 sai dai zai rata mahallin a ranar 1 ga watan Janairun 2018 lokacin an bude hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa ta duniya kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ta nuna sha'awar ta ganin ta dauko dan wasan tsaki na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Erik Mkhitaryan na shekaru 28 da haihuwa amma a mazaunin aro a watan Janairu daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester zuwa kungiyar ta Inter Milan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta shiga rawacin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Jose Arenas a shekara 22 da haihuwa inda ta samu sa kudi fa miliyan 20 domin dauko dan wasan a watan Janairu kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da takwaranta ta Borussia Dortmund sun je da saude wajen neman dan wasan Basel mai suna Manuel Akanji sai kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta PSG inda ta ce dan wasan kungiyar kwallon kafa na Arsenal Alex Sanchez na dabbe rata hannu a kungiyar a watan Janairun 2018 da zaran an bude hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa ta duniya iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin mu na yau daga nan dangalin jihohi huta lafiya